Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, ni ne Sarfil Hashim kuma tare da Muhammad Hafiz Baballa da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirin mu na hantsi a yau ranar Juma'a 3 ga watan Yuni na shekarar 2022. Cikin shirin za ku ji cewa ɗan Najeriya na ci gaba da kokawa game da tsawon lokacin da yake ɗauka a sabunta ko a yi sabon passport. Haka kuma za ku ji cewa gwamnatin ƙasar Ghana ta ƙudiri aniyar samar da takin noma ga 'yan ƙasarta. Daga nan za mu ji martani kan dokar hana haya babura a wasu yankunan jihar Lagos da aka yi. Sai kuma shirin yanayi da muhalli wanda Aisha Mu'azzu ta shirya kuma za ta gabatar. Amma yanzu sai a gyara zama a fara da sauraron cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Shugaban ƙasar Ukraine Vladimir Zelensky ya ce sojojin Rasha sun mamaye kusan kashi 20 cikin 100 na yankunan Ukraine yayin da yakin ya cika kwanaki 100 a yau Juma'a, kuma ana ci gaba da gwabza fada a wurare da dama. Zelensky ya faɗa wa majalisar dokokin Luxembourg a wani jawabi ta kafar bidiyo jiya Alhamis cewa ku duba fa waɗanda ake yi kullum, wanda ya mamaye wurare nesa da baki daga sama da kilomita 1000. Ya ce yankunan da dakarun Moscow ke iko da shi idan a kwatanta ya kai girman ƙasar Holland. Zelensky da ya bai bayyana adadin yankunan da Rasha ta kame ba tun bayan fara mamayar ta ranar 24 ga watan Fabrairu. Moscow ta kwace yankin Crimea na Ukraine a shekarar 2014, sannan 'yan awaren da ke samun goyon bayan Rasha sun kuma kwace wasu sassan yankin gabashin Donbas, inda faɗan ya fi kamari a yanzu kafin mamayar. Ukraine ta faɗa jiya Alhamis cewa dakaranta sun sake kwato ƙananan garuruwa da ƙauyuka 20 a yankin Kherson da ke kudancin ƙasar. Wani ɗan bindiga da ya buɗe wuta a wani asibitin Tulsa da ya kashe mutane 4 ya tunkari wani likitan fiɗa ne da ya ɗora wa ci gaba da ciwon baya da yake damunsa bayan tiyatar da aka yi masa kwanan nan. Shugaban 'yan sandan Tulsa, Wendell Franklin, ya ce wanda ake zargin, wanda ya harbe kansa bayan harin, ya yi ta kiran hukumar lafiya ta St. Francis sau da yawa don ya yi korafi kan zafin ciwo da ya yi fama da shi. Muna kuma da takardawa kan wanda ake zargin, wanda ya bayyana karar cewa ya zo da niyyar kashe Dr. Phillips da duk wanda ya shigar masa, inji Franklin. Ya ɗora Dr. Preston Phillips alhakin ci gaba da fama da shi bayan tiyatar. 'Yan sanda sun ce an samu waɗanda abin ya shafa da wani likita mai karɓar baki da majinyaci, tare da ɗan bindigar a bene na biyu na wani ofishin kula da lafiya, inda nan ne asibitin kashi. Asibitin ya faɗa a cikin wata sanarwa da ya fitar cewa yana bakin ciki da rashin mutane 4 daga cikin al'ummarmu, amma bai tantance waɗanda suka mutu ba. Pakistan ta ba da rahoton samun ɓullar ƙwayar cutar shan inna ta 7 a bana, bayan da ƙasar ta shafa watanni 15 ba tare da samun yaro ɗaya da ya nakasa ba da cutar mai saurin yaɗuwa. Sharan kawar da cutar na ƙasar ya faɗa jiya Alhamis cewa wata yarinya 'yar watanni 7 ta kamu da ƙwayar cutar da ta shanye mata jiki a arewacin Waziristan gundumar Pakistan mai rikici da ke kan iyaka da Afghanistan. Dukkanin yaran da aka tabbatar sun kamu da cutar shan inna a wannan shekara 'yan asalin arewacin Waziristan ne, inda ake sa ran samun ƙarin masu kamuwa da cutar saboda yawan kin yarda da kuma sanya alamar yatsa ba tare da yin allurar rigakafi ba yayin kamfen, kamar yadda shirin ya bayyana. Ƙasashen Pakistan da Afghanistan su ne ƙasashe biyu kacal inda cutar shan inna ke ci gaba da kassara yara, ko da yake adadin waɗanda ke kamuwa ya ragu sosai a cikin 'yan shekarun nan. Lokaci na ƙarshe da yaro ya samu shanyewar jiki a Pakistan shi ne a cikin watan Janairun shekarar 2021. An kuma ba da rahoton kamuwa da cutar guda ɗaya a Afghanistan a wannan shekarar da kuma 4 a shekarar 2021.
To, nan jima kaɗan za mu kama ku sauran labaran duniya, amma kafin nan za mu leƙa Najeriya, inda duk da cewa hukumar kula da shige da fice ta Najeriya wato NIS ta bayyana cewa tana yin duk mai yiwuwa wajen tabbatar da cewa an samu sauyi a harkar yin fasfo wato ko kuma sabunta shi. Yan Najeriya da dama na ci gaba da yin kira da ta ƙara himma wajen yin aikinta don rage matsalolin da ƴan ƙasar ke shiga sakamakon neman passport din. Daga Abuja wakiliyar mu Halima Abdurra'uf ta aiko mana da ƙarin bayani.
Matsalolin yin sabon fasfo ko sabantawa ya shiga wani yanayi ne bayan ɓullar cutar corona virus da ta kawo cikas ga komai a duniya tun shekarar 2020 lamarin da ya ƙara tsananta ne daga cikin shekarar 2021 inda 'yan Najeriya daga ciki da wajen ƙasar ke kokawa kan yadda yin sabon fasfo ko sabanta tsoho ke ɗaukar aƙalla tsawon watanni biyar zuwa sama kafin su iya samun mafita. Wani ɗan jarida ya yi bayani akan yadda neman sabanta fasfo ɗinsa ya yi sanadiyyar rasa wata damar zuwa ƙasar Amurka don samun ƙarin ilimi.
Muhammad Dahir Lawal dan jarida wanda sakamakon rashin samun passport dina akan lokaci wanda nayi kusan wata uku ina nema na samu tangarda akan halartar taron Mandela Washington Fellowship wanda gwamnatin Amurka ta sa hali min inje in yi makonni shida a Amurka. Gaskiya abun ban ji dadi ba sosai saboda muna tunanin in mun samu irin wayannan damammakin ya kamata a ce kasar ka ta mara ma baya ta di hanyoyin da ya kamata saboda abin ya tabbata amma sai zo ya kasance cewa kasan ne suke kokarin su ga maka cikas akan irin wannan abun to gaskiya ban ji dadi. Sai bayan da na rasa wannan fellowship din ne na kai kokina na yi amfani da kafar sadarwa na zamani har manyan gidajen jaridu a Najeriya suka yi ta bugawa har aka zo aka samu ta immigration din ta zo ta mun passport dina cikin ɗan ƙanƙanin lokaci suka miƙa mun kuma suka ban haƙuri. Amma kuma ɗan da ake shi ne mutane da yawa sun rasa irin waɗannan opportunities din daga scholarship, karatuttuka, medical leave da sauransu saboda irin waɗannan vacuum din da ake samu na rashin ba mutane passport ɗinsu a kan lokaci. To gaskiya wannan ba karamin matsala labani kuma muna tunanin ya kamata a gyara. In na samu passport dina saboda nayi amfani da kafar sadarwa na zamani kuma da gidajen jaridu na kai koke to waɗanda ba su da irin wayannan dama ba.
A wani bangare kuma wani magidanci mai suna Trust Ejion yayi bayani akan yadda ya dauke kusan watanni biyar kafin ya iya samun sabon passport bayan ya batar da nasa.
My name is Trust.
Sunana Trust Ejion. Na batar da passport dina ne a watan Janairu shekara 2022 a jihar Lagos kuma nayi duk mai yawa sun da hukuma kan lamarin tare da bin ka'idojin kuma shige da fice ta Najeriya inda ya dauke ni kusan watanni biyar har na kusa rasa damar zana IELTS wanda saura sa 48 wadan rubuta kai ya kare.
Kakaki hukumar kula da shige da fice ta Najeriya mataimakin controller Amos Oku ya bayyana cewa a shekarar 2021 sun fitar da tsarin samun sabon passport na makonni shida inda ake daukan makonni uku a wajen aikin sabantawa. Baya ga mai nema ya cika sharadin shigar da bayanan sa ta yanar gizo.
I need to tell you that in 2021 we came out with a policy of 6 weeks timeline for fresh application and 3 weeks for renewal application. Within this period, an applicant would have completed his or her online application process.
Amma kun da ya gabata, magadashin hukumar shige da ficen Najeriya Isa Idris ya bayyana cewa sun fitar da sabon tsarin sa ido kan yanayin sabunta ko yin sabon passport ga masu nema don sauƙaƙe aikin a wata zantawa da ya yi da manema labarai a birnin Abuja. Duk kokarin ji ta bakin hukumar da ke bada katin shaidar zama ɗan ƙasa ta NIMSI kan abin da take yi wajen haɗa gwiwa da hukumar shige da fice ta ƙasar don samun bakin zare kan tsaikon da ake samu wajen tantance masu neman passport da bayanan su na NIMSI ya ci tara. Halima Abdurra'uf, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Halima Abdurra'uf, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Hafiz ya dawo da kashi na biyu na labaran duniya.
An ba da rahoton cewa kyamarorin sa ido da gwamnati ta kakkafa a sassan babban birnin ƙasar Iran sun katse, yayin da ƙungiyar 'yan Iran da ke gudun hijira ta yi ikirarin kutsawa cikin kyamarorin sama da 5,000 a kusa da Tehran. Kungiyar matasa 'yan jarida mai alaka da gidan talabijin ɗin ƙasar Iran ta amince da kasewar jiya Alhamis a shafin Twitter bayan da Mujahideen Khalq ta yi ikirarin kutsawa cikin kyamarorin. Kyamarorin sun hada da na kusa da makabartar marigayi Ayatollah Ruhullah Khomeini. An kuma bayar da rahoton cewa shafin intanet na birnin Tehran ya ɗauke da kuma tsarin sadarwar da birnin ke amfani da shi. Wannan dai shine kutse na baya-bayan nan na abun kunya da aka kai wa ƙasar a daidai lokacin da yarjejeniyar nukiliyar da ta kulla da manyan ƙasashen duniya ta ruguje. Daga ƙarshe, ma'aikatar harkokin wajen ƙasar China ta mayar da martani cikin fushi jiya Alhamis kan sanarwar cewa a ƙarshen wannan wata, gwamnatin Biden za ta fara aiwatar da sabuwar dokar hana shigowa da kayayyaki da aka yi aikin tilastawa a lardin Xinjiang na ƙasar China zuwa Amurka. dokar hana aikin tilastawa yan kabilar Uyghur wato UFLPA a takaice wacce shugaba Joe Biden ya rattabawa hannu a watan Disambar bara za ta fara aiki ne a ranar 21 ga watan Yuni. A ƙarƙashin dokar, hukumar kwastam da kare kan iyakoki ta Amurka za ta kula da duk wani kaya da ake kerawa a Shenzhen gaba ɗaya ko a wani ɓangare a matsayin na aikin tilastawa, sai idan mai shigo da kaya zai iya nuna shaidar kwakwara cewa ba haka ba ne. An amince da dokar ne tare da goyon bayan ɓangarori biyu, yayin da 'yan majalisar wakilai na ɓangarorin biyu suka yarda da yadda China ke muzantawa musulmai 'yan ƙabilar Uyghur marasa rinjaye.
Labaran duniya kenan, aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, to daga Najeriya sai kasar Ghana, inda tsada da rashin samun isasshen takin noma ke ci gaba da damun manoma da kuma shirin taura su ga tafarkin rashin samar da isasshen abinci. Wanda hakan ya sa gwamnatin kasar ta fara wani shiri na sarrafa shara domin samar da takin gargajiya. Wakilin Hamza Adam na ɗauke da rahoton.
Annobar COVID-19 ta mamayar da Rasha ke ci gaba da yi a Ukraine ya yi tasiri sosai a harkar noma a wasu ƙasashen yammacin Afirka ciki har da Ghana. A don haka gwamnatin kasar ta fara sarrafa takin gargajiya a yunkurinta na neman shawo kan wannan matsalan karancin takin zamani a kasar. Ministan noma a Ghana, Dr. Usu Efiriye Akuto, ya bayyana hakan yayin da suka gana da manema labaru biyu bayan ya kammala wani rangadi a wata kamfanin sarrafa shara domin samar da takin gargajiya na mallakan Zoom Lion dake Accra babban birnin kasar.
And the mission signifies the determination of this government to face the global crisis in global agriculture.
Wannan yunkuri na nuni da cewa a shirye muke mu tunkari matsalan da ya shafi duniya da yin sanadiyar karancin kayan noma musamman takin zamani. Kowane kalubale na zuwa da irin nasa damarmaki. A lokacin da muka fara fama da matsalan karancin takin zamani, sai muka gano cewa kamata yi da mu dau matakin tunkarar wannan matsala. A don haka mun tuntube kamfanoni 18 masu sarrafa shara kuma babban ciki ita ce Zoom Lion.
Because of the huge shortage of inorganic fertilizer, we have to look within ourselves to see what we can do to replace shortage, and that is organic fertilizer.
Ana sa ran kamfanonin za su ringa samar ma Ghana isasshen taki na gargajiya domin magance wannan matsala. Maga kujerar babban kamfanin sarrafa shara ta Zoom Lion domin samar da taki na gargajiya, Dr. Joseph Siang a Japan, ya ce kamfanin tuni ta kafa wani asusu na musamman domin nazari tare da tabbatar da ingantaccen takin gargajiya a reshoshin kamfanonin a fadin kasar Ghana.
The fund to have a quality control research so that in all the various regions, wherever the equipment is in operation, the quality will be the same.
Na ko tuntubi shugaban manoma a Ghana, Malam Abdulrahman Muhammad, a inda yake cewa
farko abincin da kake nome shi yana baka lafiya, na biyu kasar nan da kanshi bai mutuwa kamar in ka sa inorganic fertilizer. In za a produce abin organic manure na a produce shi da yawa ya kai manomai.
Sai dai tuni wasu manoma suka fara amfani da takin gargajiya gurin shukan su.
Sunana Muhammad Abdul Samad, ina shuka albasa dan tos kuma
tumatir ke
kashin kajin nan muke use. Mun bari use na bature na, yanzu muna use takin gargajiya.
Hukumar samar da abinci da aikin noma ta Majalisar Dukkin Duniya ta yi gargadin cewa al'umman Ghana su fiye da miliyan 3 na iya fuskantar matsalan matsanancin karancin abinci. Na daga cikin abubuwan da ka iya haifar da hakan ko ita ce tsadan takin zamani domin aikin noma, wanda ya tsanya tsadan farashin kayan abinci. Na isa kasuwa na doya dake birnin Kumasi a nan jihar Ashanti.
Kuna samun doya kamar yadda kuke samu a da?
Suna na Jabu Shira. Yau kudi muna samu amma ba kamar da ba. Yanzu kaya yana zuwa dai sakaci, amma kuma yazo kuma yana da tsada, kuma ga rubewa kuma ba kasuwa.
Hamza Adam, muryar Amurka, Kumasi, Ghana.
To a gaida Hamza Adam. Idan mu koma Najeriya kuwa, dokar hana yin acaɓa ko okada ta fara aiki a jihar Lagos, ta sa dubban baki masu gudanar da wannan sana'a ko magarurunsu, kamar yadda za a ji a wannan rahoton da wakilinmu Babangida Jibrin ya haɗo mana.
A inda wa'adin da gwamnatin jihar Lagos ta deba masu a Chaba ko Okada a birnin Lagos ya cika yanzu aka dai akasarin su sun fice zuwa jihohin su na asali akasarin su dai yan yankin arewacin Najeriya ne wanda kuma ba su samu sukunin komawa jihohin su na asali ba sun koma wasu jihohi dake mukautaka da jihar Lagos irin su jihar Ogun da kuma jihar Oyo a watan jiya ne dai gwamnatin jihar Lagos ta ayyana 1 ga watan Yuni a matsayin ranar karshe da ta baiwa masu gudanar da haya na babur ko Okada wa'adin dakatar da ayyukan nasu a kananan hukumomi guda 6 kananan hukumomin kuwa sun hada da Ikeja, Etiosa, Lagos Island, Surulere, Apapa, Lagos Mainland tun daga jiya ne dai zuwa yau titina a wa'annan kananan hukumomi guda 6 suka kasance fa yau ba tare da yan Chaba ko Okada ba lamarin da kuma ya baiwa masu motoci zirga-zirga ba tare da wani kace nace ba to sai dai kuma fasinjoji da suka saba zirga-zirga akan yan Okada sun dandana kudan su tare da bayyana rashin jin dadin su da matakan da aka dauka to koya irin wannan an a Chaban ko Okada suka ji da matakin gwamnatin jihar ta Lagos ga dai abinda suke cewa
game da hana Okada gaskiya mu ji dadi ba mu ji dadi hana Okada nan da aka yi ba eh mu san mu wajen samun mu gaskiya yanzu ba mu da wata sana'a wacce zamu samu wani abu wanda zamu gudanar da harkokin mu na rayuwa
magana gaskiya a matsayin mu na yan Okada sanar Okada ba mu ji dadi ba sakamakon wannan sana'a da ita muke ci muke sha muke tallafa wani ma har wasu sun jali da mu amma yanzu gashi ni gwamnatin da Lagos ta na Okada komai da komai na bu ya daya a zahirin gaskiya to a taimaka mu Allah ban mu koda dan lungu-lungu ne muna dan yi kamar nan dan lungunukan gaba sai mu hoye sura ba taimaka muna da haka nan mu muna neman arharma
to sai dai har yanzu akwai wasu yan a Chaban ko Okada da ke gudanar da sana'o'in nasu a wasu kananan hukumomi na birnin Lagos da ba haramta ba sai dai kuma an kayyade musu irin titunan da sai zirga-zirga a kai to sai dai duk da wannan umarni da gwamnatin ta jihar Lagos ta bayar kuwa yau ma dai sanarwar da rundunar 'yan sandan jihar Lagos ta fitar ta bayyana kama wasu masu mashin din da kuma fasinjoji kamar dai yadda hukumomi suka alkawari tun ba yau bane dai jihar Lagos ke ayyana haramta zirga-zirga na babura a birnin a lamarin da take alakanta shi da rashin tsaro da kuma yawan hatsura da ke faruwa a manyan titunan birnin na Lagos bisa wannan umarni dai yanzu jihar ta Lagos ta bi sauran wasu jihohi na Najeriya da su ma suka haramta zirga-zirgan ababen hawa musamman ma dai na babura haya masu daukan fasinjoji babin Ibrahim Hurai Amurka daga Lagos
to a gaida baban gida Jibrin to kafin mu kai ga shirin mu na gaba a shakata da wannan faifan
arzikin banu adam mai zuba a washe shugaban na farkon nan zamanin kasashe dole ne ya burge kaya wuce wa kushe rigitar kuma kane kurama a fashe shi ya sauka rayuwar duniya a kushe bangwari da tsarabar arzikin halittu kau da bara mai karfi ganjabin fatattu ka taho da mai kuya bayyanar fatattu dan amina sha aike ka wuce rubutu shagaman ka kai daidai sai da kai ne yanki kai na bawa komai na tashi da mutunci shugaba komai ne waya kai ma aiki bututun halittu kan waya aiki jaki bakan gidansa daukar ne bai gamo da zaki ya bai wa Yusuf kyau shi ya san wa miki etalun makaji ne shi ya ce wa nauki raba ka bai kowa na ka nema aiki kowa na bishi ya kare kai ko ba iyaka an sai da sarsalar kowa ta ka ba iyaka an sai da ambaton kowa na ka ba iyaka waye ake waje gene kwatan kwace irin ka dukan fadin da ba kai ba to kira shauka
shirin na zuwa muku ne ke tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM ba ga haka a duk lokacin da kuke so za ku iya shafin mu yanar gizo ta adireshin mu na voahouse.com yanzu haka a nan birnin Washington DC agwamu na cewa karfe 3:20 na dare yanzu kuma sai shirin mu na gaba
barka da hantsin wannan rana ta Juma'a mai albarka mai sauraro kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashin Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu duk wani al'amari da dan adam ya sanya gaba yana tattare da nasa irin kalubale kuma hakan nan ya kasance da kungiyar nan ta mata zalla a Niger mata da yanayi wanda take fafatukar yaki da sauyin yanayi da talauci ta hanyar shuka itatuwa na gado a cewar shugabar kungiyar malama Fatima Amadu a tattaunawar ta da abokiyar aiki Tamar Abari rashin karfin aljihu ne ke sanya su jan kafa akan ayyukan da suka sanya gaba
a duniya irin wannan dama mata suna yi amma sai an jajirce kamar waɗanne iri matsaloli kuke fuskanta yanzu a wannan kungiya ta ku
matsalolin da muke fuskanta ta fari dai kamar tarishin kudin nan ci tunda kin ban mu da jari dan da fari ne kankawa muka yi $100 $50 muka je muka sayo su rato muka sayo su aruzuwa abun ban ruwa to yanzu kun ga inda muna da jari da yanzu har mun fara mashin yanzu dole ne sai mun je mu samu ɗan kudin da zan mu zo mu gyara hailo mu ƙara baza komai a gyara shi a cikin matsalolin mu akwai wanda muka je muka kai kukan moran wanda muke tare da yanzu dai wanda muka ga kamar afkan hudda kuma ga yanan kuma har ganin za a shayin mu a waye dinga mere mun je mun kai matsaloli na rishe ruwa a jarka muke sa a daidaita sahu a kai mu yanzu mere za ta ba mu wuri inda za a bude mun famfo afkan hudda so sai muke so so muke yi ma da wannan dama da kika ba wanda duk ya ji Allah ya samu mu a kama mu muna fata ubangiji Allah ya kama mu kuma mu samu wanda za su zo su ma su yi ma irin namu su yi hiye da mu tunda akwai ƴan uwan mu wanda suke abin jarda su za mu rika zuwa wurin wayannan wanda muka gani duk hanyar da muka san ta gyara ce inda za a yi a ci gaba mu ma muna neman kuma muna so ta wannan hanyar duk mu ma da muke wayansu ma su ma su haka dan a samu a yi yaki da gurbacewar yanayi da kuma talauci yanda mata suke fuskantar talauci kuma ina so matan ka a zauna haka mu ma kun gani aiki ne wanda za a ce maza ma su yi shi can baya to amma a yanzu zamani ya canza ya kamata yara surtu mata matasa ma da matan da maza ai wannan abin da muke yara ne muke janyowa matasa su zo su kirce mu wuri su gyara mu anan ma kuma mun sa yara matasa nan ma kuma mun samu kamar wani dan aiki ne dan kararrame wanda dai na wuni daya wanda muke samu ba yara ko da yake abun bai kama mu amma muka samu wanda suka kama mu kuma samu wanda zai zo su ce to wannan yaran da kuke sa suna muku aiki mu mun dauke ranin su mu rika ba su koda ni a jiji ta sa to shine kukan da muke muna Allah 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 ubangiji ya turo mu mu ma dai tunda dai muna da niyya kuma tsakani da Allah da annabi muke so mu abun masu kama mu kinga dan muka je muka zauna muna abubuwan nan wanda kai karatu anan makaranta muke na inda muke zaune kawai sai a ce to yanzu kowace ta biya karatunta yara suna tun suna dan gyare gyare anan wurin kuma munan wurin hailo muna ba a san a zauna haka
a wani bangaren kuma mai nazari da bincike ne zurfi akan al'amuran da suka shafi addini da kimiyya a jihar Kano Najeriya Ali Abubakar Sadiq a ci gaba da bayanansa akan husufin wata yace lamari ne da yake kididdige illa abinda ake bukata nazarin masana kimiyyar ilimin wata
shi husufi yana faruwa kusan akai-akai ba abu ne wanda yake daukar tsawon lokaci ba sai dai kawai da yake kasancewar wani lokaci zaka ga husufin ya faru a wani sashi na duniya bai kuma faru a wani bangare na duniya ba amma babu maganar cewa wai yana daukar wasu shekaru domin yanzu shi wannan husufin da muka gani shi ne na farko a wannan shekara to a cikin wannan shekarar za mu sake ganin husufi guda biyu nan gaba daga nan zuwa watan October da November za mu ga husufin rana za mu ga na wata kuma kafin wata da mai na next year ya zabiyo za a sake samun wasu husufin guda biyu na rana da wata. Kaga a cikin shekara guda daya mun samu husufi guda biyar guda uku na wata guda biyu na rana. Saboda yadda masana suka fahimci yadda duniyoyin nan da wata da rana da sauran taurari suke motsi, an san kowanne duniya ko tauraro inda yake a wani lokaci. Don haka ana iya hasashen cewa rana kaza ko watan kaza da karfe kaza da minti kaza ma husufi zai faru. Shi yasa ma shi wannan da muka gani ai kafin a ganshi masana suna ta bayanin cewa rana kaza za a yi shi, kuma suka faɗi awoyin da har da dakika cewa zai yi awa 5 da minti 19 kafin ya wuce. To daga nan zuwa shekara 100 za a iya hasashen wace rana a wani wata a wani minti husufi zai faru.
To ta yaya ake gane wannan lissafi?
Ba wani abu bane, kamar yadda muka sani duniyar nan tana yin katantanwa guda daya duk bawon awa 24. Sannan kuma shi wata yana zagayen na kewaye duniya duk bayan kwana 29. Sannan ita kanta duniya tana kewaye rana duk bayan kwana 365. To a yayin wannan kewaye-kewayen da kowannen su yake yi shine duk lokacin da suka zo suka jera a saitin layi guda daya ake samun husufi ko na rana ko wata. To shi yasa masana suke da hakikar gane cewa wani lokaci ne, wace rana ne, wani wata ne, wace shekara husufi zai faru. Abu ne na lissafi, diddiga ce, wanda kuma abubuwan nan ba sa canjawa. Yadda Allah ya halicce su tun fil azal haka suke, babu canji, kullun bigiran da suke bi babu tsayawa babu bata lokaci. To don haka kamar tashar jirgin kasa ce, idan ka je ka san cewa karfe kaza jirgin gari kaza zuwa gari kaza zai zo, to in ka tsaya a nan wajen to zaka zo jirgin zai zo ka hau. To kamar haka ne waɗannan duniyoyi suna zagayen su, an san lokacin da in suka kewayo suka kewaya za su samu kansu a wannan saitin layin guda wanda yake haifar da musubi.
Anan za mu karkare shirin yanayi da muhalli a yau, amma idan aka kasance da shirin a mako mai zuwa, idan Allah mai kowa mai kuma ya raya mu, za a ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dokacin ma'aikatan sashin Hausa na muryar Amurka ta bakin namu, sai Solomon Abu da ya daidaita mana sauti, ni Aisha Mu'azu nake mana fatar alkhairi.
To a gaida Aisha Ma'azu, don nan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai a takaice.
Shugaban ƙasar Ukraine Vladimir Zelensky ya ce sojojin Russia sun mamaye kusan kashi 20 cikin 100 na yankunan Ukraine, da inda yakin ya cika kwanaki 100 a yau Juma'a, kuma ana ci gaba da gwabza fada a wurare da dama. Zelensky ya faɗa wa majalisar dokokin Luxembourg a wani jawabi ta kafar bidiyo jiya Alhamis cewa ku duba fa waɗanda ake yi kullum, wanda ya mamaye wurare nesa da baki daga sama da kilomita 1,000, ya ce yankunan da dakarun Moscow ke iko da shi idan a kwatanta ya kai girman ƙasar Holland. Wani ɗan bindiga da ya buɗe wuta a wani asibitin Tulsa da ya kashe mutane 4 ya tunkari wani likitan fiɗa ne da ya ɗora wa ci gaba da ciwon baya da yake damunsa bayan tiyatar da aka yi masa kwanan nan. Shugaban 'yan sandan Tulsa Wendell Franklin ya ce wanda ake zargin, wanda ya harbe kansa bayan harin, ya yi ta kiran hukumar lafiya ta St. Francis sau da yawa don ya yi korafi kan zafin ciwo da ya yi fama da shi. Pakistan ta ba da rahoton samun ɓullar ƙwayar cutar shan inna ta 7 a bana, bayan da ƙasar ta shafa watanni 15 ba tare da samun yaro ɗaya da ya nakasa ba da cutar mai saurin yaduwa. Shirin kawar da cutar na ƙasar ya faɗa jiya Alhamis cewa wata yarinya 'yar watanni 7 ta kamu da ƙwayar cutar da ta shanye mata jiki a arewacin Waziristan gundumar Pakistan mai rikici da ke kan iyaka da Afghanistan. An ba da rahoton cewa kyamarorin sa ido da gwamnati ta kakkafa a sassan babban birnin ƙasar Iran sun katse, yayin da ƙungiyar 'yan Iran da ke gudun hijira ta yi ikirarin kutsawa cikin kyamarorin sama da 5,000 a kusa da Tehran. Ƙungiyar matasa 'yan jarida mai alaƙa da gidan talabijin ɗin ƙasar Iran ta amince da kacewar jiya Alhamis a shafin Twitter, bayan da mujahidin Khalq ta yi ikirarin kutsawa cikin kyamarorin.
Masu sauraro, a nan makakacin shirin namu na hantsi, sai kuma can da la'asar da misalin karfe 4 ne, amma idan Allah ya kai mu za ku zo su daga cikin abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata, za a iya zuwa shafinmu na yanar gizo ta adireshin voahausa.com. yanzu amaradin Muhammad Hafiz Baballe da ya haɗa ni gabatarwa sai Sulaiman Abu wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Mustafa Rauf Mr. Phil Hashim Gumel din haɗa na kuma gabatar nake cewa sai Allah ya ƙara haɗa mu assalamu alaikum